Gaida Salma, salamacin biya sarauta, autar mata. Gaida Salma, saninki Salma. Salam alaikum, salamacin ji dan bayani. Ina da zance, amsa zane so ku bani. Ina ya Salma, amata kun ji nayi bayani. Busa gaji ta na soya launi amma kai da Salma amma darajar da nayi yake ne ku tashi mata ku yi tarawa cikin sukuni cikar gari ne in a garin ana da Salma a Salma gimbiya ce mun san ta mumuna ce Salma jaruma ce mai nasara da arziki ce Salma yar gida ce komai tayi shi ya dace Saninki Salma kin halin ki ne biki Saninki Salma kin dace da arzikin ki Abawa Salma mota ko abata diki Saninki Salma sai fara'a da ƴan uwan ki Allahu Rabbi ga atan Salma yar sarakuna ce Salma ya ta maluma ce Salma farin jini yana gun Salma ado na gaske na gun Salma shiga kala kala sai Salma na ta godiya Salma dubu dubun kawaye Salma dubu dubun masoya Salma dubu dubun kudi sai Salma dala dala a hannun Salma ku tafa hannuwa ga Salma ku dinga jinjinawa Salma ina irin ta mata Salma tafiya irin ta mata Salma halin kwarai da kyauta Salma mahassada ku kyale Salma sire ilahu lamarin Salma gari gari ana jin Salma gida gida ana san Salma alfahari ta mata Salma alfaharin mazan ma Salma take na Salma ne da salama nasara ta zam cikin al'umma ta magare ta sai ta dama mugaida Salma salama cikin biya sarauta autar mata